This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Sunana Hawwa Sharif. Tare nake da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 24 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfi da kanin labarai.
Tawagar Hamas karkashin jagorancin babban jami'inta ta isa birnin Alkahira yau Asabar domin jin ta bakin masu shiga tsakani kan shawarwarin tsagaita wutar da aka yi a Gaza. A dai bangaren kuma kallafa Falastina 12 ne aka kashe a wasu harhara da Isra'ila ta kai a kudancin zirin Gaza. Daga nan za a yi cewa ministan wutar lantarki na Pakistan ya ce akwai buƙatar sake yin kuskurewa ga yarjejeniyoyi ko kwangilolin da aka kulla da masu samar da wutar lantarki na ƙasar China.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za a je da masu ababen hawa a jihohin Oyo, Ogun, Lagos, Ekiti da wasu sauran jihohin Najeriya. Ke fama da ƙaranci da kuma tsadar man fetur, inda kowane gidan mai kan sai da man a farashin da ya ga dama.
Mr. Akin Akinbode ya ce muna fuskantar ƙalubale mai yawa, farashin mai baya da ƙa'ida.
Za kuma ku ji wasu mahara da ake kyauta da zaton maharan Boko Haram ne da suka hallaka mutane 8 a kasarin su matasa a jihar Naija.
Mutum 8 ne yanzu aka gaga wato, akwai kuma waɗanda aka ce sun fada ruwa saboda tsoron mutanen.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafe. Kamar kowace rana Asibiti, yau ma muna tafi da shirin A Dawo Lafiya tare da Baba Yakubu Mai Ƙiri. To amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Tawagar Hamas karkashin jagorancin babban jami'inta Khalil Al-Hayya za ta isa birnin Alkahira yau Asabar domin jin ta bakin masu shiga tsakani kan shawarwarin tsagaita wutar da aka yi a Gaza na baya-bayan nan da aka yi a babban birnin Masar, in ji kungiyar ta Falastini cikin wata sanarwa. Wasu majoyin tsaron Masar guda biyu sun bayyana cewa tawagogin Amurka da na Isra'ila sun fara wani sabon zaman taro ranar Alhamis a birnin Alkahira da aka shafa kwanaki biyu ana yi da nufin warware sabanin ra'ayi kan shawarar sulhu. Ƙungiyar Hamas ta tabbatar da shawarar da ta amince ranar 2 ga watan Yuli, wanda ya dogara ne kan shawarar shugaban Amurka Joe Biden da kuma shirye-shiryen aiwatar da ita, in ji babban jami'in Hamas Izzat Al-Rizq a ranar Asabar. A watan Yuli, Hamas ta amince da shawarar Amurka na fara tattaunawa kan sakin mutanen da Isra'ila suka yi garkuwa da su, da suka haɗa da sojoji da maza, kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata majiyar Hamas ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A dai bangaren kuma akalla Falastina 12 ne aka kashe a wasu harharar da Isra'ila ta kai a kudancin Gaza, a cewa wani jami'i yau Asabar, a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da shawarwarin tsagaita wuta a babban birnin Masar. Daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu 'yan gida guda 11 da suka haɗa da yara 2 lokacin da wani hari da jiragen Isra'ila suka kai a gidansu da ke birnin Khan Yunis da sanyin safiyar yau Asabar, a cewar asibitin Nasir, inda aka kwashi gawawwakinsu da waɗanda suka jikkata. Asibitin ya karɓi jimlar gawawwaki 33 waɗanda aka kashe a wasu harhara 3 da aka kai a Khan Yunis da ke kewaye. Asibitin Shahidai na Al-Aqsa na birnin ya ce ya sake samun wasu gawawwaki 3 sakamakon lugudan wutar da aka yi a safiyar Asabar. An kashe wasu 17 a lokacin da wani hari ya auku a kan hanyar kudancin Khan Yunis, ciki har da fasinjojin da ke kan adaidaita sahu da masu wucewa, in ji asibitin Nasir. Wani harin kuma ya afka wani babur ɗin adaidaita sahu a gabashin Khan Yunis, inda ya kashe aƙalla mutane 5. Yau Asabar, Rasha da Ukraine sun yi musayar wuta da jiragen yaƙi marasa matuƙi da makamai masu linzami da makaman artillery a daidai lokacin da Kiev ke bikin cikar ranar samun 'yancin kai karo na 3 tun bayan da Moscow ta mamaye baki ɗaya. Wata mata ta mutu, kana wani mutum ya jikkata lokacin da sojojin Rasha suka yi ruwan wuta a birnin Kherson na kudancin Ukraine, babban yankin Karsan da aka mamaye, a cewar mai shigar da kara na yankin. Zinina sojin saman Ukraine ta ce ta kama tare da lalata jirage marasa matuƙa guda 7 a kudancin ƙasar. Har ila yau, makaman Rasha masu cin zogon zango sun kai hari a yankin tsibirin Zminyi da makamai masu linzami guda 4, a yayin da yankin Karsan mai faɗi shi ma ya fuskanci tashin bawa mai. A ƙasar Rasha, ma'aikatar tsaron ƙasar ta faɗi yau Asabar cewa dakarun tsaronta sun harbo jirage marasa matuƙa guda 7 a cikin dare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Sir Philip zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu kudancin Najeriya, inda masu ababen hawa a jihohin Oyo, Ogun, Lagos, Ikiti da wasu jihohin ƙasar ke fama da ƙarancin mai da ma tsadar man fetur ɗin. Ga wakilinmu Hassan Umaru Tambol da cikakken rahoto.
A halin yanzu dai ana fama da ƙarancin man ababen hawa a jihohin Oyo, Ogun, Lagos, Ekiti da ma wasu sauran jihohin Najeriya. A waɗannan jihohin kudu maso yammacin Najeriya dai ana sayar da litar man fetur daga naira 850 zuwa naira 1,000. Wannan farashin mai dai ya sanya masu abubuwan hawa suna korafi a game da farashin man.
We are facing a lot of challenges. The price is not stable. Everybody is selling their own price.
Mr. Akin Akinbode yace muna fuskantar kalubale mai yawa. Farashin mai baya da ka'ida, kowa na sayar da man yadda yake so.
Any of them they don't have fuel, so you can see queue in those filling stations.
Ita ko Madam Bola Aderugba tace da yawan gidajen mai ba su da man, kana iya ganin dogayen layin motoci a gidajen man.
I spent 5 hours from queue. I got it to Ibadan too, the same thing.
Mr. Babatunde Ajalla ya ce ya fito daga birnin Abeokuta a jihar Ogun, ya bata awoyi 5 bai samu mai ba, ya zo Ibadan a dukkan war jati domin nan ma Ibadan babu mai. Ji kulle Bakare yace mai dai yayi tsada.
I'm a very well operator. The place that I just bought for now, I bought it 1000 naira per liter. If not that I know somebody from there, I've not been able to see the fuel, and the queue there is very serious. People are complaining, people are suffering.
Alhaji Kulle Bakare yace yana aiki da keke mai ruwa da aka fi sani da adaidaita sahu, yace ya je ya sayi mai akan naira 1,000 saboda ya san wani mutum a gidan man da bai san kowa ba, da ba zai sami man ba. Mutane na korafi, mutane na wahala.
Mutane 2 hours now.
Shiko Oladapo Fofola yace ya share awayi 2 a gidan mai kuma bai samu mai ba.
It's affecting no, not even my business all. Let government be for so.
Adeyanju Badaru yace tsadar man ta gurgunta sana'arsa, gwamnati ta taimaka, harkoki sun lalace. Shugaban kungiyar yan kasuwa masu hada-hadan man fetur, Mr. Bilgiri Hari yace kalubalen dawe nayar da kamfanin NNPC ke yi da man ne ya kawo tsadar man.
We are being informed that there is a logistic challenge and a crisis that NNPC has experienced.
A sakamakon tsadar mai dai, kudin sufuri ya tashi daga wannan wuri zuwa wancan wuri, wanda ya sanya mutane da yawa na takawa da kafa. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
An gaida Hassan Umaru Tambuwal. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sir Philip da cigaban labaran duniya.
A yayin wata muhimmiyar ziyara da ya kai Ukraine mai fama da yaƙi, Prime Minister India Narendra Modi ya ce New Delhi a shirye take ta taka rawar gani a matsayin aboki a ƙoƙarin samun zaman lafiya tare da jaddada buƙatar tattaunawa tsakanin Rasha da Ukraine. Kalaman na Modi sun zo ne a lokacin da yake zama tare da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky a birnin Kyiv ranar Juma'a, bayan shugabannin biyu sun shawarci da suka mayar da hankali kan rikicin da ya barke sama da shekaru 2 da suka gabata bayan mamayar Rasha. Modi ya ce hanyar sasantawa za ta kasance ta hanyar tattaunawar diflomasiyya ce kawai, kuma ya kamata su matsa kan wannan al'amari ba tare da ɓata lokaci ba. Ya kamata ɓangarorin biyu su zauna tare domin nemo mafita daga wannan rikici, in ji shi. Ziyarar farko da Prime Minister India ya kai Ukraine ta zo ne makonni 6 bayan da Modi ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a Moscow. Ministan wutar lantarki na Pakistan Awais Lagari ya ce akwai buƙatar sake yin kwaskwari ma kwangilolin da aka kulla da masu samar da yarjejeniyar lantarki na ƙasar China, waɗanda suka gina da sarrafa tashoshin wutar lantarki a Pakistan. Ina tsammanin sharuɗan da muka riga muka ƙulla tare da 'yan China masu samar da wutar lantarki masu zaman kansu suna buƙata a sake duba lamarin. Lagiri ya faɗa murya Amurka a wata hira da aka yi da shi a wannan makon. Ayyukan wutar lantarki wanda aka kafa mafi yawa a cikin shekaru 10 da suka gabata sun taimaka kawo ƙarshen jefa mutane cikin duhu na tsawon sa'o'i. Amma yarjejeniyoyin sun buƙaci Pakistan ta biya dukkan wutar lantarkin da aka samar a kowace tasha, ba tare da la'akari da nawa ake amfani da wutar lantarkin ba. Rashin haɓaka masana'antu waɗanda za su iya taimaka wajen amfani da ƙarin wutar lantarkin da rashin iya rage asarar wajen rarraba wutar ya bar Pakistan da maƙudan kuɗaɗe don biyan wutar lantarkin da ba ya amfani da su ba, baya ga biyan lamunin aikin. Daga ƙarshe, Koriya ta Arewa ta sha alwashin ci gaba da inganta makaman nukiliya ta yau Asabar, yayin da take mayar da martani ga wani rahoto da ke cewa Amurka ta yi wa kanta kuskure kan shirin nukiliya. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA ya rawaito cewa ƙasa za ta ƙarfafa ƙarfin dabarunta ta kowace hanya don sarrafa da kawar da duk wani ƙalubalen tsaro da ka iya haifarwa daga shirin nukiliyar Washington da aka yi wa kuskure. Jaridar New York Times ta rawaito a wannan makon cewa wani shirin Amurka da shugaba Joe Biden ya amince da shi a watan Maris shi ne na shirya yiwuwar tunkarar takun saka tsakanin Rasha da China da Koriya ta Arewa. Shirin da aka ware a karan farko ya sake mayar da hankali kan dabarun Washington na mayar da hankali kan saurin faɗaɗa ƙasar China a makaman nukiliyarta, in ji Times.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a jihar Niger, inda wakilinmu da ke can Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana yadda wasu da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne suka kashe wasu mutane takwas har lahira a kasarinsu matasa, kamar dai yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun hallaka mutane takwas da akasarinsu matasa ne a jihar Niger, Nigeria. Bayanai daga yankin unguwar Maigoro kusa da Alawa ta karamar hukumar Shiroro na nuna cewa 'yan bindigar sun aukawa mutanen ne a daidai lokacin da suke aikin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke wurin. Wani da ya tsallaka rijiya da baya da ya buƙaci a saka ya sunan shi ya ce ko baya ga waɗannan mutane takwas da aka ga gawarwakinsu, wasu da dama sun fada wani ruwan kogi da ke kusa da wurin, kuma har ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba a san yawan adadinsu ba.
Mutum takwas ne yanzu aka ga gawarwakinsu, akwai kuma waɗanda aka ce sun fada ruwa saboda tsoron mutanen.
To su 'yan bindigan ne su mayakan Boko Haram su ne suka kashe su?
Su ne suka kashe su.
A can kusa da Alawa din ne?
Eh, can kusa da wani ƙauyen Basa ana ce ma wurin anguwan Maigiro.
To yanzu wani hali wurin yake kenan yanzu?
A halin yanzu dai ƴan uwa sun garzaya domin kwaso gawarwakinsu, so far ga dawon mutum takwas a mota.
Shugaban karamar hukumar ta Shiroro, Honorable Akilu Kuta, ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Yanzu ma da muke magana ga ina wurin sayar da kafani ne yanzu.
Ya ce mana wajen mutum takwas suka mutu, da gaske ne haka ne?
Eh, gaskiya mutane ma sun fi takwas, illa wanda suna nan dai a yanzu a hannu dai da muka riga mun ya guda takwas na nan. Kuma ba wai wai bane ina amsa sayar da kafani yanzu ma sai ya samu abin ne.
To wannan abu yanzu me za ku ce, me za ku gaya wa jama'a dai game da lamarin nan?
To gaskiya lamarin ga dai abin ya tsora mune kai tsakani da Allah.
Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da ke nuna takaicinta akan wannan ta'addanci. Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun sakataren labaran gwamna Umar Bago, wato Malam Ibrahim Bolagi, ta yi Allah wadai da harin da ke zaman na ƙeta, tare da bayyana cewa gwamnati na ƙoƙari sosai wajen ɗaukar matakan shawo kan matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai, Babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan hari, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
An gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a duk sadda aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga babu da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya amshi bakoncin wani kwararre a fannin harkokin jirgin sama a Najeriya, Malam Usman Bala Kofar Kudu, wanda ya kawo mana ziyara a nan Washington. Bakon namu ya fayyace mana kai akan yadda ake gudanar da harkokin jirgin sama, amma ya fara bayanin nasa ne daga wannan tambaya da abokin aiki Nasir Filu Hashim Gumal ya masa.
To ya zaka ce wannan harka da kike ciki, mutane za su so su dan san menene harka, kuma ya harkar take? Abu ne da mutane ake son su san harkar su zo su shiga, akwai riba a ciki, kuma za a kwatantar da jama'a kuma sauraro wannan fanni naka.
Okay, to da na samu kaina a harkar aviation, sai na ga wato I'm not relevant, sai na ce to ya za a yi na shigo, saboda kan wani yamin gori ya ce durowa na yi. To na farko abinda na yi shi ne sai na fara yin kokari ne upgrading kaina, na yi training don na zama dan gida.
Wato ka sami ilimin wannan bangare na sufurin jiragen sama? Na'am.
Tunda an dauke ni as flight operation officer, tunda wanda ko takarda tsire a harkar jirgin sama. To daga nan sai na tafi Zaria a makarantar koyar tukin jirgin sama ta Zaria. Na je ne abinda ake kira flight operations basic, harkokin yanda za ka sallamu jirgi, jirgin sama, wato matakin farko a takarda. Bayan na gama wannan, da ni da yawancin abokaina da muke a wannan, muna da kwaɗayin mu ga cewar yau mun zama pilots,
full direbobin jirgin sama kenan.
Direbobin jirgin sama, muna daga jirgi. To naga time yana da tafiya. To nazo na tafi Dubai. Akwai wata makaranta, Jefferson Institute, Aviation Institute. Ita kuma Jefferson is a training institute ta Lufthansa a Germany. To suna flight dispatch course. To kana da option inda za ka je ka yi course din,
ka
zaɓi inda za ka yi, ko ka yi a Germany, ko ka tafi America ka yi, ko ka yi a Dubai. To sai na zaɓi Dubai. Sai na ji suna da haɗaka da Emirates Aviation College, makarantar su ma koyar da tukayen jirgin sama da waye na kamfanin jirgi na Emirates na ƙasar Dubai. To a can na je na yi advance, kuma na yi license. Ita a harkar jirgin sama dama ba a cewa ka shigo ko kai dan gida ne, kwararre ne, sai kana da license.
Shine license ka na shiga.
Shine license ka na shiga. Kuma kowane fanni a harkar jirgin sama yana da wannan license. In ba ka da license, dan rakiya ne kai. Saboda haka sai na zama license, na dawo. A lokacin Najeriya ba a ba da wannan license din. Gama wannan takin ba fara ba, ba a yi. Na zo da kafaɗa ta a sama, saboda na san abin da na yi. Na sha wahala, na dawo, to sai fa na shiga labor market.
wato kasuwar
harkoki ne yanzu ina da takarda da zannuna. To haka dai a takaice na yi aiki a kamfanin kan jiragen sama askai biyar
a Najeriya.
A Najeriya biyar zuwa takwas akalla.
To Malam Usman, menene yake kawo kuma baya a harkar sufurin jiragen sama a Najeriya, musamman kamar da mun san cewa kasar Najeriya tana da jirage nata kamfanin jirage take gudanarwa. Yana da wahala ne a gudanar da jirage, kuma kasa kamar Najeriya ta rike jirage ta gudanar da wannan harkar?
Eh, to babban matsala na harkar jirgin sama management ne. Management ne saboda su da abin da zaka yi ya kamata ka sa kwararre wanda yake ya san harkan nan kuma zai iya gudanar da harkan nan. To yawancin mutanen mu da suke harkar jirgin sama, magana ta gaskiya, tun asali ba harkar su bace, sai suka dauka cewar to suna da ra'ayi, suna so za su yi. To tunda suna so za su yi, za su nemo waɗanda suke ƙwararru. To waɗannan ƙwararrun ne wasu ba su da su cikakku, waɗannan ƙwararrun ne wasu a nemo su katsalandan a cikin harkar, sannan kuma wasu zaka ga cewar a'a tare da rashin amana, zaka ga cewar shi mai dukiya ya bar dukiyarsa a riƙe amana, su waɗanda aka bawa haƙin ba su riƙe abin amana ba, shi sa abin baya daɗewa. Amma shi harkar jirgin sama ai buɗaɗɗiyar harka ce, saboda zaka iya sanin me zaka samu ma kafin ma ka fara. Zaka iya lissafi ne, ya ka sani cewar idan ka ɗauki jirgi kaza mai capacity kaza, ga burn off ɗinsa kaza, ga payload ɗinsa kaza, ga waye, duka in ka buga lissafi za ka iya tunanin ga abin da zai fito. Ba wani abu ne a ɓoyayye ba, sannan kuma komai nasa yana da documents ɗinsa. Idan ma ka sai jirgi yau, za ka gani a specification na jirgi za a gaya maka komai, year of manufacture da komai da
duk wani abu da jirgin ne ya taba yi a rayuwa, akwai bayanai da suke fitar da shi, kuma ya taba
wani accident za ka sani, komai za ka sani, kuma if is due for check za ka gani cewar lokaci, either is due for check by engine cycle ko kuma by year, cewar okay daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya kamata a kai shi check.
Madalla, a nan dai kuma za mu ƙiga aya a wannan tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Malam Usman Bala Kofar Kudu da Sarfilu Hashim Gumal da madaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sakon farko a yau naka ne Muhammad Chindo Ungwa Karofin Madaki Jihar Bauchi a Najeriya, inda ka ce salam VOA Hausa. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga al'umma da mu riƙa share magudanan ruwa saboda ambaliyar ruwa, musamman a wannan lokaci da muke ciki na damina. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su. A ƙarshe ina addu'a Allah ya ba mu damana mai albarka. Sai sako na haɗin gwiwa da ya fito daga Sanusi Madattai da Magaran da Isuhun Makeri Madattai, sai Yakubu Mai Aski Badaraka. Kuka ce salam VOA Hausa, muna yaba ma gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar bisa matakin da ta ɗauka na zabtar kashi 50 daga cikin 100 na kudin ganin likita da sauran al'amura da suka shafi kiwon lafiya a kafatanin asibitocin gwamnatin Nijiyar. Da fatan gwamnati za ta bibiyi wannan mataki na ta sau da kafa don ganin likitoci sun mutunta shi don kan rijiya ta bayar guga ta hana. Sai sako na gaba da ya fito daga Sumaila Agnes Malam Faturi mazaunin Diffa a jamhuriyar Nijar. Kace salam VOA Hausa, ga mu mun yi durkusu da gwiwoyin mu biyu kasa muna roƙon hukumomi a jihar da magaran ta kasar jamhuriyar Nijar kan cewa su yi hakuri su saki abokin gwagwarmayar mu wato Mamman Sani Dauda Cinwazza wanda ake tsare da shi na tsawon kusan watanni 5 bisa laifin da ake zargin sa na aikatawa. Mu a ganin mu wannan fadin albarkacin baki ne kawai, to amma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya huci zuciyarsu. Allah ya sa kiran ya je ga inda ya dace. To sai mu ce amin suma amin. Sai sakon karshe da ya fito daga Shehu Adamu Rijau kace Najeriya kenan, yan bindiga su kashe talakawa sannan su kashe sarakuna, shugabannin mu kuma na can gidajensu ko cikin ofisoshinsu suna shan sanyin AC da iskar fanka. To ya kamata dai su sani cewa idan fajifar ta gama fadawa kan talakawa da sarakunansu to kansu fatayo. To sai mu ci Allah shi kyauta, sai kuma a ci gaba da aika mana sakonni masu ma'ana. Sai an jima ku. Madalla da haka muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice.
Tawagar Hamas karkashin jagorancin babban jami'inta Khalil Al-Hayya za ta isa birnin Al-Kahira yau Asabar domin jin ta bakin masu shiga tsakani kan shawarwarin tsagaita wutar da aka yi a Gaza na baya-bayan nan da aka yi a babban birnin Masar, inji kungiyar ta Falastini cikin wata sanarwa. Wasu majoyin tsaron Masar guda biyu sun bayyana cewa tawagogin Amurka da na Isra'ila sun fara wani sabon zaman taro ranar Alhamis a birnin Al-Kahira da aka shafa kwanaki biyu ana yi da nufin warware sabanin ra'ayi kan shawarar sulhu. A ɗaya bangaren kuma akalla Falastina 12 ne aka kashe a wasu harharar da Isra'ila ta kai a kudancin Gaza a cewar wani jami'i yau Asabar a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da shawarwarin tsagaita wuta a babban birnin Masar. Daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu 'yan gida guda 11 da suka haɗa da yara 2 lokacin da wani hari da jiragen Isra'ila suka kai a gidansu da ke birnin Khan Yunis da sanyin safiyar yau Asabar, a cewar asibitin Nasir inda aka kwashi gawawwakinsu da waɗanda suka jikkata. Yau Asabar, Rasha da Ukraine sun yi musayar wuta da jiragen yaƙi marasa matuki da makamai masu linzami da makaman artillery a daidai lokacin da Kyiv ke bikin cikar ranar samun 'yancin kai karo na uku tun bayan da Moscow ta mamaye baki daya. Wata mata ta mutu, kana wani mutum ya jikkata lokacin da sojojin Rasha suka yi ruwan wuta a birnin Kherson na kudancin Ukraine, babban yankin Kherson da aka mamaye, a cewar mai shigar da kara na yankin. Zindinar sojin saman Ukraine ta ce ta kama tare da lalata jirage marasa matuƙa guda 7 a kudancin ƙasar. Har ila yau makamar Rasha masu cin zogon zango sun kai hari a yankin tsibirin Zminyi da makamai masu linzami guda 4, a yayin da yankin Kherson mai fadi shi ma ya fuskanci tashin bawamai.
To masu haro baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabar shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin sarfi Lahashin da ya tiya na gabatarwa, sai fi wannan Nanduru ta bada umarni. Sai fi wannan Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharif, muku sallama daga nan Washington DC. Sai an jima ku.